أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله ina ga bazan mu yi darasin sunan Abi Dawud ba lokacin ya tafi insha Allah muqama ce zanmi yau 15 da watan Zulhijja shekara ta 1443 Hijriya wanda ya dace da 14 da shekara ta 2022 watan 7 kenan zan mu ci gaba da karatun littafin mu na muqama ta al-Imam Hariri rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 6 ine darasin mu na 6 muna cikin muqama ta farko as-sana'aniyya mun yi darasi guda a ciki mun kwana inda yake cewa hallanta hajjata mahajjata hita da'ika wa alla wa ajjalta mu'alajata da'ika ina ganin ne zan mu tashi ko a cikin wannan wa'azi na wannan mutum da ya tarro yake cewa hallanta hajjata shin ka shiga mahajjata hit ida'ika shin hanya ta shiryarka ka shiga cikin hanyar da zaka shiryar da kai wa ajjalta ka gaugautar da mu'alajata da'ika maganin cutarka wa falalta ka kariya kaifin shabata ita da'ika kaifin ita da'ika yanke wanga wuce gona da irinka kaifin wuce gona da irinka ma'ana shin ka kariyar da shi ma'ana ka kariyar shi ya rage wa qada'ata nafsaka fa hiya akbaru a'da'ika yace shin qada'ata nafsaka ka kame kanka fa hiya akbaru a'da'ika ita ce mafi girman makiyanka wannan daga wani hadisi ne ciro shi da annabi ne sallallahu alaihi wasallam ke cewa a'da'ika nafsuka allati bayna jambai mafi babban makiyanka ita ce zuciyarka da take tsakanin hakarkarinka yace ammal himamu mi'aduka mutuwa ita ce makomarka fama i'daduka miye tanadinka wal mashib inzaruka fama izaruka wal mashib hurhura inzaruka ita ce wa'azinka fama izaruka miye hamzarinka Allah madaukin sarki ya aiko maka da hurhura dan ta zama maka mai maka wa'azi cewa kasancewa lokacin mutuwa ya kusa wanda ka kan shi a hurhura to wa'azi mai wa'azi ne Allah ya aiko mashi waja'akumun nazir na surati yasin shine hurhura yace wa fil lahad makiluka fama kiluka wa fil lahad makiluka habar gurin barcin rana ka fil lahad a cikin kabari ne fama kiluka miye maganarka wa ila llahi masiruka makomarka ga Allah ne faman nasiruka wa zai taimake ka bala ma aika zakar dahar fataka asta su fatana asta so diyawa zamani ya hadakar ya tada ka daga barci fatana asta he kake gengedi annu'as wa jazabaka alwa'azu wa'azi ya jaka fataka asta kake tada baya da baya a cikin hadisin wanda Riyadu Salihin Nawawi ya kawo shi wannan macen da Annabi alaihi salatu wasallam yake bada labarin cewa danta ta je ta nasa shi wuta ya mata magana ya kace fataka asat sai ta yi da baya da baya yace wa tajallat laka al-ibaru fata'amaita al-ibaru fadakuwa tajallat laka ta bayyana a gare ka fata'amaita he kan maka bace wa hasasa laka al-haqu gaskiya ta bayyana gare ka fatamaraita sai kake shakku wa azkaraka al-maut mutuwa ta tunatar da kai fatana sai ta sai kan manta mantuwa ta da gangan nasiya shine mutun ya manta abun tanasa kuma shine ya manta da gangan ba mantuwa ba da ta gaske wa amkanaka antuwasi ka samu damar ka taimaka fama asaita amma baka taimaka ba tu usur falasan tuihi ala zikrin taihi tu usur kana zabar falasan kudi tuihi wanda ka nasa cikin jika ala zikirin akan zikiri ta ihi wanda zaka har da ce shi ka aminta da kai ta neman kuɗi amma ka je kai zikirin Allah karatun Qur'ani neman ilimi wannan babu kai ciki wa takhtaru qasaran tulihi ala birrin tulihi wa takhtaru qasaran kana zabar babban baini tulihi wanda zaka dauka kashi ala birrin akan aikin da'a tulihi wanda zaka jibince shi biyayya Allah ka barta ka zabu akan neman gina bainaye da gidaje yace wa targabu an hadin tastahdihi wa targabu kana ki an hadin gami da mai shiriya tastahdihi wanda zaka nemi ya shiryar da kai ka nemi wani malami ya shiryar da kai cikin addininka ka kiya ka tahi zuwa ila zadin zuwa ga guziri tastahdihi wanda kake nema a baka kyautar shi wanda zai baka abun duniya shine kake nema amma wanda zai shiryar da kai akan addini kana nesa da shi yace wutugallibu hubbu saubin tashtahihi ala sawabin tashtarihi, ka rinjayar da san tuha wadda kake sha'awa a ganka cikin manyan kaya, manyan bazan, manyan shaddodi, ala sawabin tashtarihi, akan ladan da zaka saya gobe kiyama maka amfani. Ya waqitu silati a alaku bi qalbika min mawaqitu salati, ya waqitu silati yace zababbu masu kyau daga cikin gwal su suka hira ta ya ga zuciyarka game da lokutan sallah, abinda yake so as-silatu as-salatu wanda duka da sadini. Wa mugalatu sadaqat a saru indaka min magalati sar min muwalati sadaqat, yace wa mugalatu sadaqat tsada sadaki a saru indaka shi yahi zabuwa a wajenka, min muwalati sadaqat akan jibintar da sadaka. Allah ya baka dukiya kai sadaka da ita, a ka hisan kai ta bada, kana ta zuwa neman araman matan da za a ce sadakinta ma kaza aka bada, ka hisan wannan kamar da malaman mutanen zamanin mu yake. Yace wasi hafil alwani ashha ilayka min sa'ifil adyan, wasi hafil alwani akushi launi launi na akushi a gidanka, a ce ga lau an ka maka abinci ga launi launi na abinci, ashha ilayka shi ka hi sha'awa, min sa'ifil adyan gami da takardun addini, a ce ɗakinka cike da littattafai na addini, a abinda yake burge ka ka zaba a tarruhi cike da kwanukan abinci kala kala, can hurace can kaza ne can kaza ne, haka ka hi so. Yace wa du'abatul aqrani wasa da abukai, anasu laka shi yahi ɗebe maka kewa, min tilawatul qur'ani gami da talawa qur'ani, ka je ka zamna majlisi a bata lokaci ai awa biyar ana ta dimi na banza mara amfani da wargi da wasa da mizaha ake ta yi, amma kuma ka zo kai minti goma da zakai izb daya a wuni ya gagara. Yace ta amuru bil urfi, kana umarni da kyakkyawa, tanta hiku himahu kuma kana keta dokashi, kana keta iyakashi, wa tahami anun nukar kana hanawa gani gami da mummuna, wala tatahamahu kai kuma baka kiyaye shi, wa tuzahzihu anuz zulmi kana hana kana nesantar da mutane kan su yi zalunci, summa tagashahu sannan kai kuma ka ruhan mushi, wa takhsha an-nasa wallahu aku an takhsha kana jin tsoron mutane wanda Allah shi ya cancanta ka ji tsoron shi, wannan iktibasi ne da aya al-Qur'ani. Summa anshada sannan sai yayi waƙe shi wannan malami, yace tabbal li dalibud dunya sana ilai hansi baba, ma yastafiqu garama biha wa farda sababa, walau dara lakafahu mimma yarumu subaba, yace tabbal li dalibud dunya tur da mai neman duniya tabewa ta tabbata gare shi, sana ilai hansi babahu ya karkatar da begen shi zuwa gare ta, ma yastafiqu bayya fada kuwa bayya harkawa garaman dan tsananin bege a duniya, abinda yake so ya bayyana maka al-insibabu bege al-garam bege, biha dan saboda duniya, wa fardu sababa da kuma yawan san shaukinta, yace walau dara lakafahu da a ce ya sani to da ya wadatar mishi, subabatan dan saura mimma yarumu ga abin da yake nema, mai neman duniya yake ta wahala yana ta kashe kansa akanta, da ya sani cewa dan abin da zai wadatar da shi a duniya ya biya mishi bukatun shi ya ishe shi game da zai tabata lokaci akan tara duniya da sai ya tara ta ya rasa shekarun da zai ci, shine wani cikin magabata yake cewa kana ta kokarin hada duniya baka hada kwanukan da zaka ci duniya, kai ta hada su kai ta hada su sai duniya ta hadu sai Allah ya dauke ka, ba ruhun Allah cewa maslahar ka bar tunda ka tara ya bar kai ka cinye, ajali yana zawwa Allah mu daukin sarki dauke ka zai, ka kare rayuwa akan neman duniya ka tara kuma baka ci baka bar duniya. Wannan anan zan mu takaita ina ga wancan yake cewa sana ilaihan sibabuhu, in sibabuhu shine karkatar shi, sana ya karkatar da ilaiha gare ta, in sibabuhu karkatar shi, sababa shi kuma na ƙasa shine bege, wa farda sababa da tsananin bege da yake abun nan. Nan zan mu takaita sati na gaba sai mu tashi, kuma innahu labbada ajajatahu karshe rana ta insha Allah ina ga darasin karshe zama mata sai zamana mun raba ta gida uku kenan.